ka gabatar da kanka yalla bai.
Sunana SP Ahmed Muhammad Wakil, ni ne mai magana da yawon rundunar ƴan sandan Bauchi.
Haka ne. Ga wani labari da ya fito daga ofishinka da ke bayani akan wata mata ta kashe kishiyarta da tabariya. Ko za ka mun ƙarin bayani akai?
Mun samu korafi ne daga wajen mijinta. Mijinta ne ya kawo korafi ranar Litinin da ta wuce.
Haka.
Matansa biyu ne suke zama tare, so sai aka samu tseko tsakanin su. To abin ya faru satin da ya wuce ranar Litinin, that is on 22nd of November 2022.
Haka.
Da kaman karfe 3 na rana, shi mai suna Ibrahim Sambo, mai shekara 40, mazaunin garin Gar, wanda yake karkashin Pali Ward, Algaleri Local Government, ya garzaya ofishin mu na rundunar ƴan sanda na Shi'a na Maina Maji Divisional Headquarter, ya kawo korafi akan matarsa. Da kamar 12 na rana, matarsa ta biyu wanda ake kiranta Maryam Ibrahim, shekaranta 20, ita ma mazauniyan wannan gardin.
Haka.
To tana da kishiya mai suna Hafsat Ibrahim, mai shekara 32. Dukansu suna zama tare. Ta yi amfani da tabariya ta buga mata kai. A sanadin wannan buga mata tabariyan da ta yi shi ne sanadiyar ranta. To ya kawo korafi ofishinmu na rundunar ƴan sanda na Maina Maji Divisional Headquarter, sai kwamishinan ƴan sanda ya umarci shi wannan DPO. Kwamishinan ƴan sanda na Bauchi CP Aminu Alhassan PH Daga. To aka garzaya da yadda primary healthcare na shi garin Gar, wanda yake gargashin Alkaleri, waɗannan likitoci suka yi certifying ɗinta, Allah ya karbaranta. To muka fara da bincike, ita Maryam Ibrahim ta ba mu jawabinta, kuma ta tabbatar mana cewa ita ne ta yi amfani da wannan tabaryan ta buge kishiyarta, kuma shi ne sanadiyar ranta. Ita Hafsat Ibrahim, wanda ta rasu kenan, ta turo ɗanta mai suna Abdulaziz Ibrahim, mai shekara 5, ya kawo mata nama, abin da ake kira tsire. To ya kaiwa ita Maryam Ibrahim, da ta ci naman sai ta fara amai. Ta fara jin wani iri a jikinta, sai ta fara amai. To ga bisani a cikin gidan nasu su take kira wata Fa'iza Hamisu, wanda ita matan kanin shi mai gidan ne. Ta gaya mata abin da ya faru, sai ita ma Fa'iza ta ce mata, ina ganin fa kaman wannan ulsa ne. Sai ta bata maganin ulsa. Ita kuma bata gamsu ba. Sai ta garzaya ta tafi ɗakin ita, ta fusata ta tafi ɗakin ita Maryam Ibrahim. Ta shiga kitchen, ta ɗauki tabarya, ta garzaya ɗakin Maryam Ibrahim. Ta je ta same ta tana kwance, ta buga mata wannan tabarya a kai, shi ne sanadiyan rasuwarta. A yanzu dai ita Maryam Ibrahim, muna nan mun gama bincikenmu kaf, mun gurfana ta gaban kotu, an kai ta CMC 5. Mun kai ta kotu, kotu kuma za ta yi mata hukunci daidai da laifin da ta yi.
To na gode, Allah bai.